We write to inform the Honorable Speaker that a private member bill moved by Honorable Gargo Deputy Mohammed, representing Savan Gari Petros for 2020
of Kaduna State. Comrade Kabiru Adomin Jibri kenan shugaban kungiyar kwadagon Najeriya a jihar Kano. Lokacin da ya jagoranci gamayar kungiyoyin kwadago karkashin kungiyar NLC zuwa harabar majalisar dokokin Kano. Wakilin mazaɓar Sabon Garin Zaria a zauren majalisar wakilan Najeriya, Honorable Garba Datti Muhammad ne ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar wadda har ya tsallake karatu na biyu, kamar yadda shugaban kwadagon na Kano ya yi mini ƙarin bayani.
To, fargabanmu shine cewar idan wannan kuduri ya tsallake ya zama doka a Najeriya, zai zama cewar jihohi za su dinga yin kantafi da albashin ma'aikata. Wani gwamnan zai ga dama ma ya ce ba zai biya ba, wani kuma zai biya ƙasa da abin da jihohi da dama suka biya. A yanzu mazancen da muke yi, wanda muna da abin da ake kira National Minimum Standard, wato ko mafi karanci a ƙasa, wanda ba a yadda wata jiha ta biya ƙasa da wannan ba sai dai sama. To, tunda aka yi sawa wannan kuduri hannu a hijira ta 2019 zuwa yanzu, jihohi 18 ne a ƙasar nan a halin yanzu suke aiwatar da wannan sabon albashi. To, ina kuma ga a ce ya zama ma shine yana hannun su wuka da nama. Su me yasa shugaban ƴan majalisar basu fara taba nasu ba, basu ka kudirin cewar za su rage nasu ba a matakin ƙasa da kuma masakin jihohi, sai ƴan ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi ake kallo.
Bayan karɓar wasikar ƴan kwadagon, shugaban majalisar dokokin Kano Honorable Hamis Ibrahim Cidari ya ce,
muna ba ku tabbaci, in Allah ya yarda, wannan koki na ku mun karɓe shi, kuma za mu duk abin da za mu iya yi wajen tabbatar da adalci. Muna yaba muku a yadda aka zo cikin natsuwa, cikin maslaha aka shigar da wannan koki. Wannan ya nuna kishin ƙasa da kishin al'ummar jihar Kano.
Honorable Lawan Husseini Dala, da ke zaman shugaban kwamitin majalisar dokokin Kano kan sha'anin ma'aikata da ayyukan gwamnati, ya fayyace hanyoyin da dokoki suka shimfiɗa gabanin wannan kuduri ya kai ga nasara.
Za mu jira, domin bai zo mana ba. Kuma kamar yadda nake son gaya muku, wannan abu da shi wannan ɗan majalisa ya yi ba ma zai zama doka ba ne. Magana ce ta sai dai a canja tsarin mulkin Najeriya. Domin tsarin mulki ne ya tanadar da cewar hurumi na tsara kwadago iko ne kaɗai na gwamnatin tarayya. So gyaran constitution kuma sai an fidda jihohin Najeriya, an samu yardar bisa uku na jiha 36. Kuma yadda ake samun yardar ma, a kowace jihar ma ba zai zama ta yi karɓa ba, sai a ita majalisar sai an samu mutum bisa uku. Idan wannan abu ya zo, za mu yi masa kallon tsanaki, kuma ba za mu goyi bayan abin da duk zai saka rayuwar wanda muke wakilta cikin haɗari da garari ba.
Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya tsakanin ƴan kwadagon na Najeriya da kuma ƴan majalisar dokokin ƙasar a hannu ɗaya, da kuma ƴan majalisar dokokin jihohin ƙasar a ɗaya hannun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.